بسم الله الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. من الله سبحانه وتعالى قديا يساك تارا مؤوانا يمتين لدي domin ci gaba da karatuwan da muka saba na mako a cikin wannan littafi mai girma, Hashiyat Kitabu Tauhid na Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hanbali An-Najdi, wanda yau muna 30 daidai ga watan Zulqa'da Hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda ya daidai da 17 ga watan 5/2026, sati wanda ya wuce mun tsaya karshen babe na fada Allah subhanahu wa ta'ala hatta iza fuziya an qulubihim. Yau insha Allah za mu tashi babu shafa'a, safa 133. Malaki cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu shafa'a, wannan babi ne wanda yake magana akan ceto. So da yawa idan muka ce ceto, kusan abu ne wanda yake sananne, wane ya ceci wane, mara kenan yana cikin wata musiba ko yana cikin azaba sai huddo shi. Ana iya samun ceto a nan duniya, misali wani ya aikata wani babban laifi, an kama shi wajen hukuma, sai aka samu wani wanda yana faɗa aji ko kuma wani babba ne wanda zai sa a mai alhurma, a yahe mishi, a kudda shi daga cikin inda aka tsare shi ko kuma laifin da aka dora mishi, wannan kenan ya cece shi. A gobe kiyama kuma ceto ne wanda mutumin da ya cancanci Allah ya mishi azaba ko Allah ya sa shi gidan wuta, sai a yahe mishi, sai a fito da shi, sai a shigar da shi gidan aljanna. To kuma wannan shi ne abin da za mu yi magana a kan shi. So da yawa musamman 'yan sufaye da masu aqida ta sufiya ɗariƙu da wanda suke da waliyai da shehunai, su suke yawan aiki da irin waɗannan abubuwa, cewa shehuwa ne zai cecewa ne, shehuwa ne zai cecewa ne, ko kuma waliwa ne. To insha Allah malam zai mana bayani da ayoyi na Al-Qur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah samu dace. Malam yace babi na ceto, sai yace wa qawluhu ta'ala wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Wa qawluhu ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala yace ka yau galgadi, kenan ya kai ma'aiki ko ya kai mai karatu, bihi da shi wannan alqur'anin, alladhina yakhafuna, waɗanda suke tsoro, an yuhsharu, atada su, atara su, ila rabbihim, kenan gobe kiyama zuwa ga ubangijinsu, laysa lahum min dunihi, ba su da koma bayan Allah waliyun, wani waliyi, wala shafi' ko kuma wani wanda zai cece su. Al-Usra 33, haka ne ko 33? Eh, haka ne. Eh, sharhi, ah, muna karanta nassin ne yanzu, muna karanta ayoyi biyu za mu karanta. Wa qawluhu ta'ala aya ta biyu, sai Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a, ka ce dukkan ceto na Allah ne. To sai mu koma kuma safa ta 133. To nan da malam ya ce babu shafa'a, to shine sai lamba guda kenan bayani akan wannan. Yace ai bayanu shafa'ati wa idahiha, za a yi mana bayanin ceto da kuma huddo abin a hili, shine idah, ya zamanto wadi, kama abinda babu hazo wani abu komi in aka yi duk wanda ya ji wannan bayani na ceto in Allah zai samu waraka na bayani abinda ya shahi ceto malai cewa bayani hukumiha kuma hukuncinta wa haqiqatiha kuma haqiqanin ceto yaya yake yana kamar yanda mutane ga magadi suke hodi ne ko kuwa a ko wani haqiqani wanda ya kamata mu sani wa bayanu ma asbatahu alquran kuma a wannan babe zamu ga bayanin abinda qur'ani ya tabbatar akan ceto minha kenan daga cikin da wa ma nafahu da abinda kuma qur'ani ya kore kenan zan ga anan ma zamu gane cewa akwai abu biyu akwai ceto tabbacacce akwai ceto kuma wanda qur'ani ya kore shi to shine malan zai mana bayani anan yace walima kana walamma kana almushrikuuna lokacin da mushrikai suka kasance fi qadimi ad-dahri bima'ana fi qadimi az-zaman a lokaci can baya wa hadisihi da kuma yanzu kenan wannan labari na wanda suka wuce da kuma na yanzu inna ma waqa'u fi shirki sun hada cikin shirka ne li ta'alluqihim bi adhyali shafa'a saboda sirra tayu da wutsiyayyuka na ceto ceto na da reshe daban-daban to inda ake samun shirka sai wani ya kama wani bawa na gari wani wali ko shehi ko kuma ya kama mala'ika ko wani annabi sai ya ce wane zai cece ni to wannan yana daga cikin abin da ya kai mutane zuwa ga shirka tunda kuma har yanzu shine fi qadimid dahri wa hadisihi malaka kama akhbara Allah anhum kamar yanda Allah ba mu labari game da su hatta annahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hashi lamma alqa shaytanu fi tilawatihi manzo Allah wani lokaci yana karanta qur'ani mushrikai suna tare kowa yana so ya ji qur'ani sallallahu alaihi wasallama yana ta karantawa suratul najm yana cewa afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata salisata wal-ula alakum adh-dhakara wal-unsa daidai nan yana tahiya sai shedan yazo da wani abu ya cusa ma mutane yace wa inna shafa'atuhunna shine a rubuce anan wa inna shafa'atuhunna laturtaja kenan lata da uzza da manata ceton su ma yana yi ana buƙatar ceton su ko kuma ana kaunar ceton su mala sai ce radiyal mushrikuuna anhu sai mushrikai suka yarda abinda annabi ya hudi amma kuma ba maganar manzo Allah bace shedani ne ya sa musu sai suka ce ah yanzu kenan tunda manzo Allah ya yabi lata da manata ya ce ceton su ma yana ci a gobe kiyama wa inna shafa'atuhunna laturtaja ana neman ceton su sai suka yarda yanzu kamar sun yi imani wa sajadu ma'ahu da manzon Allah yazo fasjudu lillahi wa abudu da aka yi sujada wannan ta qur'ani kawai su ma sai suka je sujada wa sajadu ma'ahu zannu annahu sallallahu alaihi wasallam qalahu sai suke zaton annabi ne ya hadi sallallahu alaihi wasallam wa anna shafa'atuhunna laturtaja su ko ba san ba shedani ne yazo ya raya musu a cikin kunnan su sai wa annahu wafaqahum ala dinihim kenan sai suka sa a rai cewa yanzu kenan manzon Allah daman da muke ce mishi yazo abotata mu Allah yau gobe abotata mu kuma kai ashe ya yarda yanzu tunda ya yarda da abin da muke hodi ya yarda da salata da uzza to yanzu shikenan mu ma muna tare da shi min du'aihimul mala'ikatu wal asnamu lil shafa'a kenan yanzu za a kiraye mala'iku za a kiraye kuma kai dan ceto to wannan shedani ne ya musu kururuwa akan cewa wai manzo Allah ya ce ceton lata da uzza da manata wai yana yi a gobe kiyama sai suka yarda da manzo Allah sai suka sujada tare da shi fasjudu lillahi wa abudu to wannan sai ke nuna maka cewa lalle ne so da yawa makiyin Allah ko kuma makiyin addinin Allah yana maka kiyayya ne ba dan komai ba dan kana bin Allah da manzon shi amma inda zaka bi nashi ko da banna ne to shi ma zai yarda da kai yanzu kun ga shedani ne ya sa musu cewa wai manzo Allah ya yabi lata da uzza da manata wanda kuma wannan bai yiwa hal abada amma sai suka ce tunda ya yarda kina mun mun yarda kina ba gaskiya suke nema ba saboda haka kina duk mutumin da yake neman gaskiya kada ka ce wai dole sai ya yarda da kai ko sai ya yarda da abin da kake hodi ko kuma sai kowa ya zo an tayi tare a'a kai kokarin rike dalili da kuma menene Allah ya ce meye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب ما ليتي مصنف كان مالك أولا باب يقول يا سون إقامة الحجج دن أسيد حجوجي على أن ذلك هو عين الشرك akan cewa neman ceton mala'ika ko gumakai ko annabi ko bawa nagari wannan shine ainu shirk kenan shine tsantsar shirka wa anna shafa'ata ita ceto allati yadhunnuha mimman da'a ghairallahi wanda ya kira wani Allah yake tsammanin ta a wajen wani Allah annahu yashfa'a cewa yana ceto kamar yashfa'ul wazir inda al-malik kamar wanda ceto idan ka je gidan shugaban kasa idan da wani minista zai kai ka ga shugaban kasa wai suke ganin haka ne kun ga zo so da yawa ma idan ana magana akan ceto musamman irin ɗan ɗari kunnen sufai sai ka ji suna cewa ai baiwa ka je wajen Allah kai tsaye dole sai ka nemi iso sai su rika bada misali wai in ka je gidan sarki dole sai kaga sarkin kofa sai kaga kaza in ka je gidan shugaban kasa dole sai kaga wanda yake wani wazir wani shugabani kenan minista ko kuma shi da kabine nashi shi zai kai ka wajen shi wai baka je wajen shi ba kai tsaye sai suka ce to Allah shi ma ba zuwa wajen shi kai tsaye kaga kenan wannan misali ne suka yi wanda bai kamata ba asalan inda shi Allah laysa kamisli shay'un yanzu misali in ka zo ganin shugaban kasa tsakanin ku da katanga ko kuma daki biyu bai san me kaka ba shi ko Allah kahin ayi kama kahin ayi lokacin da aka yi ka Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka kenan ya za a ga Allah da wani to shi Allah direct ne ba a neman ba a nan hagum ko dama Allah ya ce wa zalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'an shi Allah madaukakin sarki ba sa wani tsakanin shi bawa kowa bawan Allah ne wanda ma misali in kaga mutumin kirki ne ya aka yi samu nagarta ya zama mutumin kirki dan ya bautata mu Allah ne to dan mi kai ma ba za ka bautata mu Allah ba ka samu nagarta ka zo banto mutumin kirki yanzu mutumin da zai kira ya wani shehu ko wani wali dan me yasa kai ba kai koyi ba ka zama to waliin Allah kai karan kanka wanda ba sai ka kira wani ba ka kira Allah kai sai ko kuma kai ma ka zama shehu tunda ba wani jini bane ba jini bane ibada ne kusanta ne zuwa ga Allah waɗannan daga baya ne sai dariƙa kaza sai dariƙa kaza sai ɗan gidan suwa ne sai jinin suwa ne wanda ka fi wannan ne a cikin addini amma addini na gaskiya kawai Allah cewa mana yayi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun duk wanda yake da wannan waliin Allah ne ko ka sani ko baka sani ba ko mace ko namiji ko aina yake ko ba wanda ya san shi a duniya sai shi kadai to waliin Allah ne in dai akwai imani akwai taqwa wannan shine sharadi taqwa da imani kenan zai kai kake kiran wani kake neman agajin shi kake neman amfanin shi to kai man ka kai lokacin da zaka kirai Allah kai tsaye ya maka amfani ya amfanar da kai tunda amfani na Allah ne albarka kuma ta Allah ce to duk wanda ya nemi ceton wani wai yana ganin kaman yake komanta Allah kama yashfa'u wazir inda al-malik wai kaman yanda sai wani minista ya sa ka ga shugaban kasa to ba haka bane su haka suke tsammani mala ce manfiyatun dunya wa ukhra wannan korarriya ce a duniya da lahira wai kace sai an ga wani aga Allah a'a wannan abu ne wanda kaman ka rage mulkin Allah subhanahu wataala sai mala ce wa inna wallahu allazi ya'zanu lishafi'i iftira'an kai bari ma dai mala yace wai shi kanshi wanda zai ce to a gobe kiyama sai ho Allah ya mishi izini sai an ce wani dan wani eh to kai ka zo ka ceci su wane sai Allah ya huda haka in ba haka ba kawai babu wanda zai zo kiyama ya ce tashi ce kaga ayoyi da yawa duk wanda zai tunanin wannan ko kuma ya rada irin wannan manganu dole tabbas bai san ba ayoyi da hadisai na manzo Allah wanda suke magana akan hilin kiyama li kulli murin minhum yawma idhin sha'an yughni kowa sha'anin shi ya ishe shi damsina damsina ake ina zan samu lada guda da in tsira ina zan samu in tsira ma tukwana kafin manzo Allah yayin shafa'atul kubra kowa cikin tashin hankali yake tun daga annabawa tun daga annabi adam alayhi salam a zo annabi adam mutane su wahala su ce annabi adam kai ne ubanmu na ware kai ne annabi ka zo ka roka mana Allah ya mana hisabi in wahala tai wahala sai ta kai dan wuta ma gani yake gara ayi hisabi in wutan zai shiga ma shiga wuta yana ganin ko zai samu sassabci to shine sai aga annabi adam ya ce ni da nayi laihi aka ce kan ci ta ci a aljanna na ci na samko a je wajen annabi nuhu haka a je wajen duka annabawa wannan sai an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai ce ana laha manzo Allah shine yake dama shafa'atul kubra to sai manzo Allah yayi ceto ba ceton gudda mutane ba daga wuta zuwa aljanna a'a ceton amma kowa hisabi shi ma wannan sai an neme shi to Allah ne zai ce wane za a ceta wanda ibtida'an kenan kuma yace la yashfa'u shafi'u iftida'an shi wanda zai ceton baiwa kawai dan karan kanshi kawai ka tashi kiyama takim 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 ka je ka kama wani ka dauke shi kai shi gida aljanna wannan bai yiwa sai in Allah ya baka izini malaja kama yazunnu ada Allah kamar yadda makiya Allah suke tunani kaga kenan so da yawa mu irin abin da ka rode mu wai nan irin ɗan ɗari kunnan da shehunai yanda ma suka rena mutane wajen sun san basta zuwa makaranta ko su yi karatun addini ba wai wani ne zai ce na baka aljanna a nan duniya to shi kanshi ina ta shi kanshi bai da tabbas wanda zai ce na baka shi kanshi bai da tabbas wai wani shehi ne ake cewa ya je wani gari ya sha kuɗi an ba shi sadaka an mai hadaya an mai kyauta shi kenan ya kalli nan wajen haka ya ce ɗan daga nan abin da ya haka din na gafurta muku a gobe kiyama kun samu gida aljanna sai ɗan nan wajen su kuma ya ce musu ya dawo su ma kuma da suka je suka ce ku zo mu yi hadaya babba suka tara kuɗi mai kwari da suka kawo mishi ya ce to kuma yanzu an dawo kuma an dage an dawo su ma an ba su aljanna a lokacin ko mutane da yawa da gaske suke a kowanne shi ya yi imani wai kawai hakanan ne eh shehu wani ya ce ya ba shi aljanna kawai aljanna zai shiga ya zambillah kaga wannan karshe wajen jahilci karshe wajen tabbata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba wadi irin wannan magana ba manzo tsira Allah da mutunta tabbata gare shi bai taba cewa bai wani zan dauke kan saka aljanna a kawai kullun abin da yake karantar da su su yi aiki mai kyau kuma aiki kyakkyawa da niyya mai kyau kowane ne shi to amma wani kawai sai ya ce wai ya baka kuma tayi ma shi ba da aljanna bane dan da wasu shehu wannan in ka dibi abin da suka rubuta da irin abubuwan da maganganu suka wadi wasu ma malaman daga cikin malaman musulunci tuntuni sun hudda su daga musulunci kenan shi ma aljanna shi ma abin dibawa ce balle kuma kai da naji wani shehu a TikTok tana yawa kun ganshi wai yake cewa duk wanda ya karanta salatul fatiha sau daya a gobe kiyama ya je kiyama sai ga kaman malaiku suna kuskus suna neman su kai shi jahannama ya kasa gane matsayin shi waye zo ya ci kwalan shi shi shehu waye zo ya ci kwalan shehu ya ce ai kuma ya riga ta ba ga wasa kenan yo in dai har an je kiyama ne ka ci kwalan shi ai banza a banza kenan yo shedani ma in aka je kiyama in ya ga an riga an tahi kuma ya badda ku anan shi abun alfahari ne sai an shiga cikin wuta a sa mishi munbari shedan وقال الشيطان لما قود العمر يتي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم شدان زي كروروا cikin mutanen shi ya ji dadi wanda ya batar da su Allah ya muku alƙawari ya cika ni kuma nayi na saba haka zai ga musu yace musu ma ana bi musrikhukum wama antum bi musrikhiyya yanzu ga mu a wuta ni bana tsina na muku komi kuma kuma boku tsina na muku komi kenan mu zo mu kore haka shedan zai ci kenan zai duk anan duniya wani ya ce ma wai in ka karanta wani abu wai a gobe kiyama in ka ga malaiku suna wani kame kame ba su zo ba kai tsaye za su kai ka wuta wai ka zo ka ci kwalan shi yau banza yau ka ci kwalan shi ku hada wuta tare tunda ba a dawowa a gyara aiki kenan ka ga ya rude ka ya cuce ka kuma wannan ba karamin cuta ba ce game da imani in ba dan Allah ya tarwa ma garin mu nono ana irin wannan karatu na tauhidi waɗannan masu ɗariƙo da sunan shehunan nan waliyai wallahi da sun cutar da bayan Allah game da imani dan kawai sai an je kiyama a rika tsinuwa kamar da makaranta can baya shi shehu in yaje zai ga hakika yace dan me kuka bi ni wanda suka bi shi su ma sun ga hakika su ce a kai kace shi kuma yace a istabarra allazina tubu min allazina tabu wa ra'u alazaba wa taqatta'a bihi alasbab kuma a rasa yanda zai an daga an zo kiyama ba komowa to kaga kenan a nan duniya kakka sake wa wani ya ce ma yau to shi fa shi kanshi bai da tabbas yanzu mutum duk yanda ya kai ba ya ce ba ni dan aljanna ne ko da ko kwana sallah wuni azumi karatun qur'ani wane ne ba ya ce ba ni dan aljanna ne ni walle kuma ya ce wai ban da shi kenan shi da yake rabawa shi tuntuni ya riga ya samu to wannan duka yana daga cikin manganu shine malai ya ce nan kama ya zunnuhu a'da Allahi malai sai ya ce ma waɗannan ai makiya Allah ne duk mutumin da zai ce ma a gobe kiyama zan cece ka to wannan mutum makiyin Allah ne yana so ya batar da kai ne a nan duniya baya so ya yi aiki aikin da zai tsiratar da kai a gobe kiyama yace wa shafa'atu masdar min ash-shafa'i didd al-witri ita wannan kalma ta shafa'a kamar kalma masdar ce asali kenan shine masdar to kenan wanda yake kishiyar shafa shine witr kenan shafa'i duk abu biyu shine ake ta shafa'i da witr kenan biyu shine shafa'i dan mutun ya wannan raka'a guda kina yayi wutur yayi shafa'i yayi wutur wa shaffa'a fihi a'anahu in aka ce fulanan shaffa'a fi fulanan kenan wane ya ceto a cikin wane me yake ni da shi a'anahu ya taimake shi wa sa'adahu wa fi nihaya a cikin wannan littafi yake cewa hiya su'alu fi tajawuz anil zunubi wal jara'im shine tambaya a cikin mutum a yahe mishi shine tajawuz kenan mutum ne yayi laifi kamar misali da muka bada ko kuma mutum ne yayi wani jara'im ta'addanci to amma sai aka samu wani yazo ya cece shi ko aka bi wata hanya aka yahe mishi to kaga wannan an cece shi game da laifin da ya aikata wannan amma a harshe na lugha malaka wa hiya nau'ani ita wannan ceto kala biyu ce shafa'atul manfiya akwai ceto korariya wanda babu ita kwata-kwata duk wanda ya ce maka akwai ita to magana ta tafata baki wa hiya allati tudlabu min ghayrillah duk ceton da aka nema wajen wanda ba Allah ba to ceto ce wanda babu ita kenan yanzu a nan duniya duk wanda zai je cece ka to kasancewa magana ta gaskiya babu ita ma kwata-kwata babu abin da yace zai ma ita wannan ceto yace fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah abinda ba wani bai iya wa sai Allah wa musbitatun ceto na biyu shine tabbacacciya wannan shine na daya kenan na daya ceton da wani baya iyawa kenan ceton da za a nema a wajen Allah wanda ba Allah ba shi kuma wanda ba Allah ba cikin abinda bai da iko sai Allah shi kadai to wannan babu to amma akwai ceto tabbacacciya ita ce musbata wa hiya allati tutlabu min Allah ita kuma ita ce wanda ake nema a wajen Allah Allah ka sa manzo Allah ya cece mu ko Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa kaza ko kuma Allah ka cece mu to kaga wannan ita ce ceto tabbacacciya amma ka ce Allah wane ya cece mu to wannan kuma ka kawo aiki magana ce sabuwa wannan ba ta rona dalili malaka wala takunu illa li ahli tauhid kuma wanda za a ce ta sai mai kadai ta Allah duk mutumin da aka same shi da shirka ko yana bauta tama gumki ko yana sujada ga kabari ko yana kiran wani wanda ba Allah ba to ko ceton za a yi shi ban da shi wannan ma matsala ce wa muqayyadatun bi amrayni kuma ita ceto an kayyade ta ma'ana an ja mata burki da abubuwa guda biyu abu na farko iznillahi li shafi'i an yashfa shi kanshi wanda zai ceton sai an ce wane eh to ka ceci wane to wannan izini na farko kenan kuma yace waridahu anil mashfu'i lahu shi wanda za a ceton kuma sai Allah ya san shi kuma Allah ya yarda da shi kenan Allah sai ya ce bawa na wane eh akwai bawa na wane na yarda da shi ka je ka cece shi to wannan sharadi guda biyu dole sai an same su wajen ceto malace wan nasu fi shafa'ati salat tawaif mutane game da magana akan ceto sun kasu gida uku tarafani wa wast akwai gehi biyu da kuma tsakiya fata'ifatun ankaruha kal yahudu wan nasara su yanzu yahudawa da nasarawa a wajen su babu ceto kwata-kwata wal khawariju al mukaththirin bizunub su ko khawarij kungiya daga cikin kungiyoyi na bid'a na musulunci suna ganin cewa ita ceto ita ma babu ita wa ta'ifatun asbatuha wa ghalaw fi isbatiha wasu kuma daga cikin al'umman musulmi suka ce akwai ceto to amma abinda suka yi na rashin daidai sai suka ketare iyaka wa ghalaw fi isbatiha hatta jawwazu dalabaha min al-awliya'i was-salihin har suka halitta mutum ya nemi ceto wajen waliyai da salihan bayu to kaga wannan an samu biyu kenan barfani shine wanda ba su yarda ba kenan yahudawa da nasarawa ba su yarda ba su kuma khawarij su ne tsakatsakiya su kuma waɗannan na ƙarshe sun yi guluwi suka ce kowa ma ana iya neman ceto a wajen shi malaka wa ahlus sunna wal jama'a to magana ta gaskiya ta ahlus sunna wal jama'a asbatu shafa'ata ash-shar'iyyata sun tabbatar da ceto war take ta shari'a kama zakara Allah fi kitabihi kamar yadda Allah ya ambata a cikin littafin shi wala tutlabu illa min Allah kuma ita ceto ba a neman ta sai wajen Allah ka an tas'alahu ta'ala kamar ka tambaye Allah madaukakin sarki an yashfa'a fika nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu ka ce ya Allah ina so ka sa manzo Allah ko kuma Allah ka sa na cikin wanda manzo Allah zai cece su to wannan kenan kai daidai ka nema ne a wajen Allah kenan Allah zai bada izini ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ceto ne alqur'ani mai ceto ne wasu daga cikin bayu masu ceto ne wanda dai hadisi ingantattu suka bayyana kenan kace Allah kasa wane to wannan kai daidai amma anan duniya kace wane cece ka to wannan shine babban kuskure malaji fa inna shafa'ata ita ceto mahdun fadlun wa ihsanu saboda ita tsantsar fadala ne tsantsar kyautatawa ne wannan shi ake ce ma ceto kenan da Allah subhanahu wataala ke cewa anzir bihi allazina yakhafuna yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' in muka jiya baya laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' ba sida koma bayan Allah wani waliyi ko kuma wani mai ceto kenan kaga duk wanda ya riki wani waliyin shi a nan duniya ya rike shi a nan duniya amma gobe kiyama sai an diba an gane kuma wala shafi' kuma babu ceto kaga wannan kuma aya ce ta Qur'ani zunzurutu babu zancen wani tali tawili ko kuma wani sharhi kawai a fassara maka ma a ce laysa lahum basda min dunihi kuma bayan Allah waliyun wani wali wala shafi'un ko kuma wani mai ceto kaga wannan kada ya ishe ka izina akan cewa ashe duk wani ceto a wajen Allah yake kuma Allah subhanahu wataala shine yake sa a yi ceto ga wanda ya yarda da shi to nan laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un ma la ce inzarun inzaru ilami bi asbabil makhafa nan kama ana galgadi ne ilami kuma shine sanarwa da sababuka na tsorotarwa kenan galgadi da jan kunne shine inzar wa tahdhiru minha kuma ana tsorotar da ita anzir ay bi ma'ana khawif ya muhammad bil qur'an kenan da aka ce wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kenan ma ki Allah anzir ka tsorotar da mutane game da shonar Qur'anin allazina yakhafuna wanda suke tsoro bi ma'ana yakhshuna yakhshuna suna tsoro an yuhsharu an yujma'u wa yub'athu atada su atattara su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu yawmal qiyamati ranar kiyama wa humul mu'minuna mukhlisuna sune mu'minai masu tsatsan ibada ga Allah ashabul qulubul hayya alwa'iya masu rayayyar zuciya kuma masu zuciya mai rike gaskiya ko mai jin gaskiya alwa'iya alladhina lam yattakhidhu lahum min dunillahi waliyan wala shafi'a wanda basu riki ba wani wanda ba Allah ba wanda yake wani waliyi ko mai ceto kina anan duniya abinda yake a gare ka na kai mai imani ka roki Allah ya sa manzo Allah ya cece ka ko ka roki Allah ya sa ka cikin wanda zai sa a ceta amma dai kar ka sake wani ya baka garanti ko kuma ya ce ma a'a kawai kai shi zai cece ka shi ma yana ta kanshi kai ma kai ta kanka yanda ya tsira in yana gani ya tsira to kai ma ka bi hanyar da yake gani ya tsira malaci bal bari dai akhlasu sun tsantsanta qasdahum tinnihinsu kenan zuciyar niyoyinsu wa talabahum da kuma neman ceto da suke yi wa jami'a amalahum kuma da dukkan ayyukansu ga wa suka tsantsanta ta lillahi wahdahu ga Allah shi kadai wa lam yalfitu busujuya ba ila ahadin zuwa ga wani sawa'un daidai ne fi ma yarjuna naf'ahu cikin wanda ake ganin cewa zai iya amfani ne wa yakhafuna durrahu ko kuma suke jin tsoron mana cutarwar shi kaga Allahu shine annafi'ud dar can baya duka mun karanta wannan wala taqzu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin wannan duka ya wuce Allah shi yake amfanarwa in kana neman amfani ka nema a wajen Allah Allah kuma shi yake cutarwa in kana neman kariya game da duk wata cuta to ka nema a wajen Allah ina a takaice nan malaila sai da nuna mana cewa ana ma mutane ka shedi kakka riki wani wali wanda ba Allah ba kakka riki wani mai ceto wanda ba Allah ba shine laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' yace ai la qariba lahum kana laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' yace la qariba lahum bas da wani makusanti wala shafi' yashfa fihim ko babu wani mai ceto wanda zai cece su min azabihi game da azabar Allah idza aradahu bihim in yayi nihi da su Allah ya ce za a masu wani su wani azaba to ko babu wanda isa a kiyama ya ce a mu za mu huddo su ko kuma mu za mu kare su kaga anan akwai wanda suke karan hanci magana ta rashin ladabi ga ubangiji subhanahu wataala wanda zai ce ma wai a gobe kiyama in mala'ika in ya ga dama ma ya zo ya kama kama su za su yi gwagwarmaya wa ana wai a kiyama za a yi bala'i wani malami ya wake wa da haka wai da sunan malamta kuma mutane ne tara yake musu wa'azi wai a kiyama za a yi bala'i lokacin da wani mala'ika zai kama wani dan dariƙar su zai kai su ta jahannama za a ga bala'i a ranar nan to ka gani wannan ya jahilci kiyama da waye za a yi bala'i kai kuma wane ne a kiyama kenan yanzu a kiyama yanzu kai musamman ma a ce kai baka fata baka shincini wani annabta ba ko wani wane ne can mutanen suna gabas kai kana nan yamma wai ka ce a gobe kiyama wai za a yi bala'i wai saboda dan dariƙarka za a kai shi wutar jahannama wai ko da ya sabo in dai mala'ika ya sake to anan za a ga bala'i to ina masu kallon ma suke balle a ga bala'i waye zai gan shi kowa yana ta kan shi a ranar da za a tashi babu kaya loba babu komi babu takalmi babu kace Aisha ta ce ya maikin Allah ya za a yi haka a gobe kiyama ga sirkai ga ƴaƴa ga iyaye kuma a tashi babu kaya babu komi manzo Allah ce mata ina Aisha ai ranan nan ta wuce wani wai har ya juya ya kalli na kusan shi wai ya san yanayin da yake ciki in kaga mutum hankalin shi ya zo jikin shi to sai an yi hisabi ya ga cewa shi na aljanna ne to yan dan wuta ne daman kuma tashin hankali bisa tashin hankali to yanzu kuma kai na kai anan duniya wai za ka rika ci a gobe kiyama wai ku ne za ku yi abin da ku ga dama ku sa wannan aljanna ku sa wannan wuta kuma ku yi yanda ku ga dama to da izinin wa kuma lahira tawa ba da lahira ta Allah ba sai dai in ta aljanna yan akwai ta amma da lahira Allah madaukakin sarki babu wanda ya isa ya magana sai da izinin Allah ko babu wanda zai ceto sai da izinin Ubangiji subhanahu wataala kuma shi ma wanda za a ceton sai in Allah ya yarda da shi kuma sai in ya zamanto mai tauhidi ne yana karanta Allah da wani yanzu dan ka mutu kana sujada a kabari ko wani dutse ko wani shehi ko wani wali shi kake kira in za ka hwaje ko kuma wasu mala'iku wasu annabawa ne abin bautarka ko wasu aljannai to ko ana cikin ceto kada ka kakkama sa rai banda kai a ciki masu tauhidi ne ake ma wannan to shine nan mallam yake so ya nuna mana cewa lalle ne tabbas duk mai imani ya kamata ya zamanto imanin shi ga Allah subhanahu wataala cewa Allah shine mai cutarwa Allah shine ne mai amfanarwa duk abin da yake nema ya nema a wajen Allah subhanahu wataala qala zajjaj imamu zajjaj yake cewa wannan daga cikin mayan malaman lugha kenan masu fassara kalamomin larabci yace mawdi' laysa yace nasbun ala hal ita wannan idan ana irabi kenan wurinta ita wannan muna irabi musa akwai fa'il akwai maf'ulun bihi akwai na'ibu fa'il akwai kaza to shi kuma hal mansub ne to shine sai imamu zajjaj yace an mata nasaba ne akan ita wannan laysa akan cewa ita halici kenan a halin su basir abun bauta sai Allah shi kadai yace ka annahu qala mutakhallina an waliyin wa shafi kenan kaman su wohinta kenan halin su meye halin bayan Allah na gari a gobe kiyama ko tunnan duniya sune wanda suka wohinta mutakhallina sun wohinta da duk wani wali da wani mai ceto kenan waliyin su ne au Allah ne ala inna awliya Allah ala inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladzina amanu ladzina yuqimuna salata kenan yace wa shafi' waliyin su Allah ne mai ceton su Allah ne yace wal amilu fihi kuma menene yasa ya zamanto nasb ne alal hal yace ya khafun yace kuma qala ibn kasir ma ibn kasir yace laysa lahum yawma izin a wannan rana min dunihi kuma bayan Allah waliyun wani wali kenan majibinci mai taimako wala shafi'un ko kuma mai ceto la'allahum yattaquna dan su tsoron Allah kenan karashin aya mala yace fa ya'lamuna sun sani su masu imani fi hadhihi dar fa ya'maluna sai su yi aiki fa ya'maluna fi hadhihi dar za su yi aiki a cikin wannan gida kenan gidan duniya amalan yujihimullahu bihi min azabi yawmul qiyama aikin da Allah zai tsiratar da su daga azaba a gobe kiyama wa turkuna ta'alluqa ani shufa'a wa ghayrihim sun bar ratayuwa ga wasu masu ceto da wani su kaga kenan yanzu mutumin da yace wani zai cece shi kaga da yayi aikin kirki kenan shi tuni kasala ta shige shi kawai shi da aljanna ne wani zai kai shi aljanna sai ya zaman shi kaga kenan kasala ta same shi imala yace li annahu yunafil ikhlas cewa ka riki wani wanda ba Allah ba kuma ka riga bauta irin wannan to yana kore yi dan Allah allazi la yaqbalu Allahu min ahadin amalan biduni shi kuma ikhlasi Allah bai karban aiki sai da ikhlasi din kaga aikin mutun Allah ya karbe shi to akwai ikhlasi akwai mutaba'a to shine aya ta biyu sai Allah ya ce wa qawlu ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a malaci allamu lil mulk da aka ce qul lillahi wannan lamukin ta mulkiya ce kamar ta Allah ne ya mallaka shi kadai ai hiya mulkul lillahi ta'ala ita wannan ceto mulkin Allah ce falaysa liman tutlabu minhu shay'un minha duk wanda kuke nema a wajen shi bai da ka nemi ceto a wajen wani bai da shi to mutumin da bai da faqidu shay laqi laraba suke cewa duk mutumin da bai da abu to ya za ya bada shi wa inna ma tutlabu mimman yamlikuha ana neman ta ne wajen wanda ya mallake ta shine Allah subhanahu wataala duna ma siwahu kenan kuma bayan wanda ba shi ba lianna zalika ibadatun dan wannan ibada ne wa ta'alluhu ma'ana kenan kasancewar ilah la yasrihu illa lahu subhanahu illa lahu ta'ala sai ga Allah shi kadai kalmar a ce wannan ilaha ne kenan wannan mai amfanarwa ne wannan mai cutarwa ne wannan mai karewa ne bai cancanta sai ga Allah shi kadai subhanahu wataala wa qala qablaha kenan kafin wannan aya mai Allah yake cewa amittakhazu min dunillahi shufa'a wai su wannan mushrikai ko kuma wannan masu shirka da Allah masu daukan ceto a wajen wani wanda ba Allah ba shine Allah ya ce am wai tambaya ce ko sun riki wasu wanda ba Allah ba abin ceto sai Allah ya ce to in har sun rika kul ka gaya musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun to wanda aka tambayan ceton ko da basu mallaki komai ba kuma basu da hankali yanzu kaji ba rashin hankali akwai wanda shi abin da zai cece shi yana ganin wani dutse ko wani gumki gumkin da bai da hankali bai ma san abin da ake bai ji bai gani sun mubukumun to sai ka dauke shi cewa shi zai cece ka gobe kiyama da shi zaka shiga gidan aljanna kana la yamlikuna shay'an wala yaqilun fa akhbara subhanahu wa ta'ala bada labari annahu wuqu'u shafa'a annahu wuqu'u shafa'a cewa afkuwar afkuwar ceto kenan yanda ceto za ta faru ala hazal waj akan wannan huska muntafin aqlan wa shar'an korarre ne a hankalce korarre ne a shari'a in dai ka kira wani ya ba ya cece ka to wannan a hankalce abu ne bai yiwa tunda ceton na Allah ne kuma a shar'ance bai yiwa tunda Allah ya hana qulillahi shafa'atu jami'a to kaga kenan idan mutun ya san wannan yaushe zai je ne mu ceto a wajen wani wannan ba Allah ba fa qawluhu lahu mulku samawati wal ardi Allah ne mulkin sama da ƙasa taqrirul mal yace kamar wannan tabbatarwa ne li butulan ittikhadhi shafa'a min dunihi dan lalata masu rukun wasu abin ceto wanda ba Allah ba li'annahu malikul mulk saboda Allah shine mai mulki duk mallaka abu a hannun Allah yake to Allah in bai mallaka ma ba wani to bai da shi manzo Allah Allah ya mallaka mishi ceto to kaga kenan irin waɗannan ma da za su ce ko shehunne ko wani waliye so da yawa kishiyoyi ne suke sawa ga manzo Allah tunda Allah ba manzo Allah ceto zai yi to su ma za su iya yi kaga kenan shirka ga manzo sallallahu alaihi wasallam malaje fa yajib al indiraju mulku shafa'ati fi zalika to ya kamata a shigar da mulkin ceto a cikin wannan duk wani ceto ka shigar ka nuna ka sani a matsayinka na mai imani ilimi wanda yake na haƙiƙa na yaqini cewa babu wani mai ceto sai Allah ba a neman ceto a wajen kowa sai a wajen Allah fa iza kana huwa malikuha in Allah ya zamanto shine mai mallakin ceto kenan yace batala an tutlabu mimman la yamlikuha kenan lalataccen abu ne ka neme ta wajen wanda bai da hala ibnu jurayj daga cikin manyan malamai yake cewa nazalat lamma qala al-kuffar wannan aya ta sabko ne kina sabon nuzul kinta lokacin da kafirai suka ce ma na abudu awsanuna ba ma bautata ma waɗannan gumakai hazihi illa lituqarribuna ila Allah zulfa sai dan ta kusantar da mu zuwa ga Allah qala ta'ala sai Allah ya ce lahu mulku samawati wal ardi summa ilayhi turja'un kaga kenan ko yanzu in ka samu wani wanda yake kiran wani shehu ko wani wali ko yawon kabari sai ce a ba wai kabarin bane kira tawassuli ne yake yana so ne ya kusantar da shi zuwa ga Allah ba wai shehu wane yake kira ba a yana so ne shehu wane ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wai yana ganin shi bai da tsarkin ya roki Allah kai tsaye a amma to ga mai tsarkin shi kuma sai sara shi da Allah to su ma waɗannan kafirai haka ne suka yi ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce mai maki Allah mu wannan kuma kai ba kiran su muke ba ban musu sujada ban musu kaza ban musu kaza a kawai muna so ne su kusantar da mu zuwa ga Allah to shi ma yanzu nan wani wanda ya rike wani wanda ba Allah ba sai ce wai yana neman kusanci ne to kaga kenan abu ya zama guda duk ɗaya ne wanda ya bauta ma gumki wanda ya bauta ma kabari ya mushi zura ko ya kiraye shi ko ne bukata a can ko wani dutse ko mala'ika ko annabi duka ba bambanci duk wanda ba Allah ba kullu ma si wallah bai dace ba a nemi ceto a wajen shi bai dace ba a nemi wani abin amfani musamman gobe kiyama a wajen shi to Allah ya ce na Allah ne mulkin sama da ƙasa sai na zuwa ga Allah za a koma sun mai laye turja'un fata'lamuna za ku sani anna man talabaha min ghairi llahi annahu khasirun duk mutumin da ya nemi ceto wajen wani wanda ba Allah ba cewa shi tarabbe ne khasara sa'ya cewa duk aikin shi da yayi da duk wannan shekarun shi shekara 40 shekara 60 shekara 80 ya zama wahala ya zan billah wa annaha ghairu hasilatun lahu kuma ba zai same ta ba لانه طلبها من غير مالكها saboda ya neme ta wajen wanda bai mallake ta ba bal talabuha min ghairi llah ifkun waftira malaka kai bari dai mutun yaje ne mu ceto wajen wani wanda ba Allah ba kiran ƙarya ne bazu mutun kamar yayi ƙarya ne ifkun ne kuma iftira ne kuma da if da iftira kusan sura ya zo ma'anar su guda kamar ka kirkiri abin da babu shi ka faɗe shi yanzu waya ba malam wani ceto waya ba wani ceto waya ba aljani ko mala'ika ko annabi in ba wanda Allah ya ce ya bashi ba wane ne ya ce an ba su ceto to kaga kenan kaman ka kirkari an aka ce maka kawo aya ko kawo hadisin babu sai dai ka ce an gaya mana ko mun ji labari kama qala ta'ala kaman da Allah yake cewa falawla nasarhum alladhina takhazu min dunillahi awliya min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun Allah ya ce falawla nasarhum to su taimake su mana kuma wannan duka sai ya faru a gobe kiyama sai an zo ga wanda aka nema ceto a wajensu ga wanda aka bauta musu shi Allah ya ce to ku taimake su mu gani wannan da yake cewa a kiyama in ka gana kuskus ka zo ka ci kwalar shi wai to kafin a ci kwalar kuma kai za a ce ma to taimaka ma waye ana jiranka falawla nasaruhum allazina takhazu wanda suka riga min dunillahi qurbanan aliha wai abun kusanci abun bauta abun kusanci bal dallu anhum Allah ya ce sun bace so da yawa irin wannan a gobe kiyama sai ka neme shi ma ka rasa shi ina shehu wani cikin mutane za ka yi tawon gawa ka rasa ko shi waye dawon shi ba kowa ba ne shi bawan Allah ne annabawan Allah ma a gobe kiyama bayan Allah suke zama to balle kuma wani horon hula wanda ba su ba kowane ne bai kai su ba in ka yance kowane ne kowaye ma ka sa shi a ciki yana ciki kowaye ko mai sunan shi ba sai an ce da wane ba ko suwa da suwa ne to Allah ya ce bal dallu anhum kaga wannan aya Qur'ani ce wanda aka rika min dunihi qurbanan aliha sun bace dallu sai Allah ya ce zalika ifkuhum kaga wannan kiran ƙaryar su ne dama wa ma kanu yaftarun yana daga cikin abin da suke kirkirawa suna dangana ma Allah haka kawai ana zamne sai wani ya kirkira wata dariƙa alhali ga dariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani ya kirkira wani abu na neman ceto ko na neman agaji sai ya ce shi ma yana yi kaga inda za a ce mishi ina aya ina hadisi babu kenan wannan shine zalika ifkuhum wama kanu yaftarun kiran ƙarya ne kawai mutun zai zauna ya rika tatsuniya sahi da malaci dare da rana kuma iyazan billah mutane suna jin shi suna sauraron shi dalilin me an yi nisa da karatun addini mafi yawa abubuwa da yawa zaga mutun an ce mishi ga abu kaza ya ce me dalili abu kaza me dalili waye hodi amma harkar addini ne kawai sai a yi tahudin abin da aka dama a ciki musamman aka ce wa wani shehu ne duk abin da ya hodi gaskiya ne kaga shi kuma hatta Imam Malik kaga a ce shehu kamar Imam Malik yana da wahala an shehu ne yau Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad yace ma minna illa wa yu'khadhu anhu wa yuraddu Imam Malik shi ke magana yace kowan mu in yi magana a dauki daidai wanda ba daidai ba a maida mishi sai nuna kabarin manzo Allah yace illa sahibi hadhal qabr sai mai wannan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai in yi magana babu kuskure a ciki wa ma yatqul hawa in huwa illa wahyun yuha amma wani mutum a cikin musulunci dai kowane ne shi yayi magana ana auna ta ne da mizanin shar'i in yayi daidai da aya yayi daidai in bai daidai ba za a wurga mishi magana shi in yayi daidai da hadisin manzo Allah yayi daidai idan bai daidai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana shi abun wurgawa ce haka Imam Malik ya ce illa wa yu'khadhu minhu wa yuraddu to kaga kenan wannan shine karatu wanda yake alaka har karatu na hankali karatu na dalili karatu kuma na shari'a amma bai kamata mai imani ya rika aiki da tunani ko kuma muhulki ko kuma a ce wane ya ce kawai sai a tsaya wane ya ce to me dalilin shi ya hudo dalili dalilin nashi ma ya kawo shi sai an tabbatar ingantacce ne ko kuma lalacecce ne to wannan shine zai samu zaman lafiya amma duk wani abu wanda za mu bi shi dan zaman lafiya dan kaza babu zaman lafiya in dai babu umarni mana a ce umarnin Allah ko kuma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka wuce wannan biyun to babu zaman laya tunda kowa ta zai dashi idan duk wata mai dariƙa gane yake tashi tahi duk wani mai shehi gane yake shehi shi yayi kowa to amma me zai hana a zo man asali shine shehun shehunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowa ba mai garrama akan cewa shehu ne kowa kuma mai garrama babu hanyar manzo Allah babu mai garrama akan cewa za ta kai mutun gida aljanna babu musulmi biyu wanda suke garrama amma duk wata dariqa sai ka samu musulmi biyu suna garrama kai ba musulmi ba musulmi dubnai wasu ce gaskiya ne wasu ce ba gaskiya bane to kai yaushe zaka kama shakku ka zo ka kama tabbas shine dariqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine qala Allahu qala rasul don ya kamata mu dakata a takaice duka mala ana yana karantar da mu duk abin da makaranta na ayoyi guda biyu yana nuna mana cewa ceto a wajen Allah yake kuma ba a nema sai a wajen Allah subhanahu wataala abinda muka daidai Allah ya tabbatar da mu ya ba mu ladan wanda yake na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi